bambanci Zainab al-Kubra kanwar Hussein jinin Zahra
bambanci Zainab al-Kubra kanwar Hussein jinin Zahra
Imam Hussein a Karbal shi ya wakilci qahar Rasulullah Abul Fadl Abbas ya wakilci Imam Ali waliyullah Qasim wakilin babani ne Hassan sibtu Rasulullah yan uwa waye ya wakilci Fatima bintu Rasulullah Sayyada Zainab Kubra ta wakilci Fatima Zahra
Thank you. Y'all say the paper!